mukarraban shugaba Jonathan da jam'iyyar PDP na ci gaba da kare matsayin jam'iyyar na tsaye da shugaban a matsayin dan takara ba hamayya. Sai dai abu mai daure kai shine shigar da kara da Professor Akaso Baduki Abiola ta yi a babbar kotun tarayya tana buƙatar hukumar zabe kar ta bar kowa ma yayi takarar shugaba a PDP tunda jam'iyyar ta hana ta takardar tsayawa takara. Take dai jam'iyyar ta fitar da sanarwar cewa Professor Abiola dai da gangan ta ki zuwa karbar takardar takarar dan neman haddasa fitina. Shin wannan ya nuna rashin damo kenan a PDP? A hannu guda tana cewa Jonathan kawai ta tsayar, a dai bangaren kuma tana cewa wata yar takara ta ki karbar takardar cikewa. Ga mai taimakawa shugaban ta fannin siyasa Professor Rufai Ahmad Alkali ya ce shugaban ya ba da damar har ranar ƙarshe kafin ma mika takardar takarar don ba kowa damar takarawa.
Kana bin abin da yake faruwa, ba wanda ka hana tsayawa zai tsaya zai sayan abin nan, ba wanda ka hana shi tsayawa zabe ko kuma sayan form. Ƙarshen sayan form 30 ga watan Oktoba ne, amma duk da wannan lokaci ya wuce jami'a ta saki ƙara budewa ta ce duk wanda ma bai sayi form ba ya je ya sayi form.
Professor, kamar kun yi farin ciki da aka ce wasu sun saya wa shi shugaban ƙasa form, wannan ya nuna don bayi da kuɗin da zai saya ne haka ya faru? Abu na biyu ko me yasa ba ku ce wa PDP tunda ta ce ya tsaya shi kaɗai ta ba ma ba shi kyautan form ɗin ba kawai a huta?
To, ka san a duniyan nan ba wanda ya fi ƙarfi ko zai ƙi kyauta. A yi kyauta ba wai kuɗin ba ne a yi, niyyan ne. Ai, akwai wanda in kuɗi da za su kashe shi ma ba zai ɗauki kobo ya baka ba, wani kuma zai ɗauki alheri ya maka don ya nuna maka ƙauna ne. Shi wannan ba wai nuna cewa kai ka gaza ko kai baka da shi ko kuma menene ba, yana nuna maka ƙauna ne da mutunci. Na biyu kuma, game da form, doka ta tsara ga yawan abin da ka biya ka sai form. To ashe kuwa ko da jam'iyya ta baka dama dole sai ka sai form din, sai dai kuma in wani a cikin jam'iyya ya saya maka. To me yasa kuma wani ma ai jam'iyya kam da suka bashi wannan kujera ai sun kammala mana aiki sun rage mana wahala, saboda haka abin da aka yi din nan yana kan hanya, kuma gaskiya za mu yaba shi shugaban wannan jam'iyyar tamu Adamu Amir Ma'azu da irin rawan gani da yayi akan wannan abu yau.
Sai da shugaba Jonathan Bahamaya kamar yadda APC ke gani hakan ya saba demokradiya, amma jam'iyyar na nuna lokacin amshe madafin iko daga PDP ya zo. Ga Sanata Muhammadu Danjuma Goje da ya sha nana tafi cewarsa daga PDP don abin da ya ce rashin adalcin jam'iyyar, ya ce har dai aka yi zaben adalci APC za ta yi galaba.
Talaucin nan da yake damun jama'a mu kawar da shi, damuwar ma'aikata wanda suke aiki da wanda suka bar aiki da 'yan siyasa, 'yan kasuwa, 'yan kwangila, sauran jama'a, samari da mata da kowa da kowa, muna fata insha Allahu idan muka samu wannan canji to kowa zai san cewa an samu canji na alheri wanda jama'a suke nema. Jama'ar da muke ganda ta kai mu gagaci, ta kai jama'ar mu 'yan Najeriya ga zaman lafiyar cigaban kasar mu.
Kuma dai me zai faru a zaben 2015 in Allah ya so? Yawancin 'yan Najeriya musamman ma na arewa na fatar ganin ƙarshen kashe-kashe da asarar dukiya ba da haƙƙin shari'a ba. Nasiru Adamu, Alhikayar Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.